الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأجمل من كلام تلد النساء، خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة متساكة سادوا أولنا يمتنا رنر أصبر إشيرين دموقي قواتن ذو الحجة hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1447, wanda ya je goma sha uku ga watan shida shekara ta 2026, don ci gaba da karatunmu a cikin littafin mai albarka Kitabul Akhdari. Idan ban manta ba, sati da ya gabata mun yi da bayani akan abin da yake da alaka da taimama, ita ce arwalla da ake yi da ƙasa, wanda muka yi bayani akan cewa tana da hukunce-hukunce kamar haka. Muka gane cewa duk lokacin da ya zama to yau babu ruwan arwalla, a lokacin nan mutum yana iya yin taimama. Kuma muka bayani akan siffa ta ita wannan taimama, ya manzo Allah ya karantar da al'umma yaya ake yin ta. Inda muka tike akan ƙarshen karatun, muka ce abin da yake warware wannan arwallal wanda ake yi da ruwa shi ne wanda yake warware taimama. Allahumma, sai dai muka ce abinda malam ya kara akan shi shine ita taimama ba a yin sallar farilla guda biyu da ita. Idan ya zama ko ka yi taimama, za ka yi sallar magariba, idan za ka yi sallar isha, malam ke cewa zai dacewa ka yi sallar isha da wannan taimama, sai dai ka je ka sake wata. Amma kuma muka yi bayani cewa a lokacin da mutum ya yi sallah, bayan ya yi da sallah, akwai wasu nafilu da yake yi bayan sallar farilla, a lokacin da muka ce yana iya yi da wannan taimama tasa. Kenan sabanin farilla ce ba a yi guda biyu. Yau za mu tashi babi na gaba wanda yake bayani akan jinin al'ada. Malam ya ce faslun fil haid, malam ya ce wani fasali ne wanda zai yi magana akan abin da yake da alaka da jinin al'ada na mata. Kahin nan ya kamata mu san menene shi wannan jinin al'ada, abinda mata suke ce ma haila. Na farko, idan muka leka cewa akwai maganganun malamai da dama akan tarihi wanda malamai suka mishi, na farko idan muka leka a harshen Larabci, kamar yadda Usaimin yake cewa silamu shay'in wa jaryanihi, idan muka ɗauka abinda Usaimin yake ni kamar an aka ɗauka gudana, wani jini ne wanda yake hutarwa daga farshin mace, sai ma da yake bayanin cewa idan muka leka wannan jinin yana hutarwa ne ba tare da ciwo ba, ba tare da rauni ba, ba tare da rashin lafiya ba, wannan shine ake ce ma jinin al'ada. Kuma idan muka ɗauka a harshe na malamai suka ce damun ya hadusu lil usa bi muqtada tabi'a biduni sababin fi awqatin ma'luma, yace wani jini ne wanda yake hutu ma mata, wanda ake ce mishi jini ne na al'ada, yana hutarwa biduni sababin fi awqatin ma'luma, yana hutawa ne ba tare da wani sababi ba. Sai malam ya ce wannan sababi shi ne fa huwa damun tabi'i, jini ne wanda yake na tabi'a, haka Allah subhanahu wataala ya tsara halittarsa, haka Allah ya tsara akan cewa kowace mace idan ta kai irin wannan lokacin zai zama to akwai wani jini wanda yake huta daga cikin alfarjinta. Sai malam ya ce laysa lahu sababun min maradin aw jurhin aw suqutin, wannan jini malam ya ce bai da alaka da rashin lafiya ko kuma wani ciwo, ko kuma a ce a'a ta waɗi ne jini ya hutu, a'a malam ya ce aulada ko kuma aihuwa, akwai bambanci tsakanin jinin al'ada da kuma jini wanda yake na aihuwa. Sai malam yake cewa wa bima annahu damun tabi'iyyun fa innahu yahtalifu bi hasabi halil unsa wa bi'atiha wa jawwiha, yace tunda an ce to jini ne wanda yake na dabi'a na al'ada, yana bambanta ko kuma yana da bambanci tsakanin ita wannan macen da kuma wannan. Abinda malam yake so ya gaya mana anan shi ne, idan muka ɗauka shi wannan jinin bai da wata mudda wadda manzo Allah ya ce kat ga lokacin da mace za ta fara jinin al'ada. Amma sai dai zaman to akwai malume wanda suka yi mai kashi kashi suka ce ga irin shekarun da yake fara hutuwa mace. Amma kuma shinan Malam Usaimin sai yake bayani akan cewa ay yahtalif halul unsa wa bi'atiha wa jawiha, yace yana bambanta ko kuma ana samun sabani akan irin guraren da ita mace ta tashi. Za ga wani lokaci wata mace za ga tana da jiki tabarakallahu masha Allah, wata kuma bata da jiki. To shine abin da malai yake bayani anan. Za ga wanda ita yanayin gidansu irin suna saukin girma da guri, za ga an ce wane shekarar shi kaza, amma za ga tabarakallahu babba ne. To shine abin da malai yake bayani anan. To wanda aka samu irin haka ne, za ga irin al'ada da take huto musu da guri take zo musu. Amma wanda kuma ya zama to karamin jiki gare ta, za ga a wannan lokacin sai an samu shekaru da dama ko ta wuce ma irin muddar da malamai suke bayani akan cewa idan muka dauka, wasu malamai suna cewa shi wannan jinin na al'ada yana farawa ne daga lokacin da mace ta kai shekara 11 zuwa shekara 14, a wannan tsakanin ne mace take fara jinin al'ada. Amma kuma duk da wannan cewa maganganu ne na malamai, akwai wanda suka ce amma in ta'akhara, idan ya kara jimawa ko har hutawa ba zai iya kaiwa shekara 15 zuwa 16. Amma sai yake bayani akan cewa hasabu bi bai'iha hasabu bai'atiha wa jawiha, sai zaman to idan zaman to yanayin gurin da kuma irin gurin da take rayuwa ne, wannan shine za a samu bambanci. Amma kuma idan muka dauka cewa yau aka ce mace ta kai shekara 10 ko kuma shekara 9, idan ya zaman to an samu wani jini wanda yake hutawa daga cikin alfarjinta, to wannan shine ake ce ma jinin al'ada, wannan shine damul hayd, wannan shine jinin al'ada. Haka idan wanda bai fara hutu mata ba lokacin da tana da shekara 9 ko 10, sai da ta kai shekara 11, 12, 13 zuwa 15, wannan ma da yace shi ma wannan duka ana yi ne ana mai kirdiga akan cewa jinin al'ada ne. Sai ma da yake cewa wai me hikima akan jinin al'ada da mata suke yi, malai yace annahu lama kana aljaninu fi batni ummihi la yumkin an yataghazza bima yataghazza bihi man kana kharij albatn wa la yumkin li arham alkhalq bihi an yusla ilayhi shay'an min alghadha ila idhin ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi unsa ifradatin damawiyya yataghazza biha aljanin fi batni ummihi duni hadun alhaja. Sai ma da yake cewa irin bayanan da malamai suke kawo akan cewa macen da take da ciki ita batta yin jinin al'ada, amma kuma wanda bata da ciki tana jinin al'ada. Sai malai yake bayani akan cewa ai wannan jinin al'ada hikimar shi shine abinda malamai suka yi bayani akan cewa jinin al'ada zai kasance ne yana wanke yawa wanke ma mace ma'aihwarta ne, shine ya zama to kowane wata duk wata sai Allah ya sa wannan jinin ya tace ma ita mace wannan ma'aihwarta ta, shine sai ya zama to wannan jini idan ta tace shi to wannan jinin sai ya rinka fita. Saboda idan za a samu yiwuwar cewa ko akwai ciki da zai shiga a cikin wannan watan, kenan sai ya zama to kowane wata ita wannan mayuwar Allah subhanahu wa ta'ala yana sawa tana tace ita wannan mayuwar, sai wannan jinin ya rinka fita. Amma daga lokacin da aka ce yau mace ta ɗauki ciki, to a lokacin nan jinin al'ada sai ya tsaya. Me yasa jinin al'ada sai ya tsaya? Wannan yaron ko kuma wannan yarinyar da za a samu sanadiyyar wannan cikin, sai malai yace ta ina zai samu abincin da zai ci? Ba fa yanda mutum da yake waje ba zai ci abinci ko? To ta yaya zai ci abinci? Sai malai yace yana samun abinci ne ta hanyar cibiya. Wata cibiya idan aka aihi yaro ƙarami, akwai cibiya da ake cire ma yaro ko? To wannan cibiyar zai zama to wannan cibiyar akwai wasita tsakaninta da wannan ma'aihwarta ta mahaifiyar shi. To daga cikin wannan cibiyar daga nan ne wannan yaron yake samun abinci. To wannan abincin yana fitowa ne daga jini. Jini ne yake shiga ta wannan jijiyar da take cikin cibiyar shi. To ta wannan hanyar ce Allah subhanahu wa ta'ala yake ciyar da wannan jaririn har lokacin da za a haife shi. Shine idan ya zama to mace tana da ciki, a lokacin nan sai al'ada sai ta tsaya. Duk da ma cewa akwai maganganun malamai akan cewa ai wata mace mai ciki tana iya hutar da jinin al'ada, shi ma dai malam mai hadari Allah ya ji kanshi da rahama shi ma ya kawo wannan bayani, duk da cewa akwai sabanin malamai akan wannan mas'alar. Sai malai yake cewa shin akwai wata shekara ta musamman wadda bazan Allah ya bayani ko kuma wadda malamai wanda suka biyo baya musamman sahabbai da tabi'ai wanda suka yi bayani akan cewa? Sai malai yace fasimmu allazi yaglibu fihi alhayd huwa ma baina 12 sanatan ila 50 sana, yace irin shekarun da jinin al'ada yake fara zo ma mace zai fara ne daga tsakanin isnata asharata sanatan ila 50 sana mali yace shin al'ada zai fara ne daga lokacin da mace ta kai shekara 12 kuma zai tsaya ne lokacin da mace ta kai shekara 50 can bayan mun karanta wani malami yace yana fara daga shekara 11 kamar yadda muka wadi cewa sabani ne na malamai ba nassi bane karara la kitabun wala sunna ba aya bace ba ba hadisi bane wanda yazo akan cewa sak mace za ta fara jinin al'ada ne lokacin da ta kai shekara kaza wannan bincike ne na malamai Allah ya kara musu Allah ya ji kansu da rahama suka yi tuntun da suka yi bayani akan shi shinan Usaimin rahimahullahu he yake bayanin cewa mace tana fara jinin al'ada ne lokacin da ta kai shekara 12 kuma jinin al'adar ta yana yankewa ne daga lokacin da ta kai shekara 50 sai yake cewa wa rubama hadatul unsa qabla zalika aw ba'dahu bihasabi haliha wa bi'atiha wa jawha sai yace kuma bayan haka duk da cewa ijtihadi ne na malamai kokari ne nashi shi da yayi sai yace duk da haka yace shekara 12 za ta fara kuma ta tsaya shekara 50 sai yake cewa wa rubama hadatul unsa qabla zalika aw ba'dahu yace cewa wata kila wata za a same ta ta fara jinin al'ada bata kai ba shekara 12 kuma wata kila wata ta huce shekara 50 kuma tana jinin al'ada malai yace duka wannan sai ya ce bi hasabi haliha wannan yana kasancewa ne ita halin ita macen sai wasu malamai suka ce dangane da abin da ita wannan macen take ci yana da alaka da ita wadda ta fara jinin al'ada mi take ci da ita kuma wadda bata fara ba da gurmi take ci zaka ga idan ya kasance wata macen jikinta yana da girma tana da ni tana da kiba misali tana da kiba zaka ta fara jinin al'ada bata kai shekara 12 ba ko kuma bata kai shekara 10 ba wata za ta fara a shekara 9 wata za ta fara a shekara 10 amma wata wadda take da karamin jiki zaka gani cewa sai ta wuce shekara 11 12 zuwa 13 wata ma da yace haye ta kai 15 kai ta fara wannan jinin na al'ada kenan kamar yadda muka yi bayani wannan jinin bai da alaka da ciwo bane ba kuma ba rashin lafiya bane ba haduwa bace mace za ta yi sai ta fara jinin al'ada a wannan jini ne wanda Allah subhanahu wataala ya tsara ma duk wata mace akan cewa zai rinka huto mata duk wata shine wanda yake cewa jinin al'ada shine a larabci sai ake ce mishi damul haidi shine a hausa za a ce jinin haila kenan wannan shine jinin al'ada kuma idan muka dauka bayanin da shi malam yayi anan cewa wannan jinin yana fara ne daga lokacin da mace ta kai shekara 12 kuma yana tsaya idan ta kai shekara 50 sai bayan ya biyo baya akan cewa wataƙila za ta fara kayan haka ko kuma ta huce haka tana yi ya malam yake cewa wannan duka taswiri ne ko kuma sawarawa ce ta malamai akan cewa ijtihadi ne suka yi akan zai yi ta fara a irin wannan shekarun kuma zai yi sai ta wuce wannan shekarun kafin ta fara wannan jinin na al'ada bayan haka idan muka dauka abinda Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa fa mata ra'atul unsa haidu fa hiya haidu wa in kanat duna 9 sanin aw 5 sanin saba aw 5 aw 50 sanin yake cewa idan ya zamanto mace ta fara jinin al'ada wannan jini in kanat duna 9 sanin bata kai shekara 9 ba aw fauka 50 sana ko kuma ta wuce shekara 50 malai yake cewa wa zalika li anna al ahkamul hayd allakaha Allah wa rasuluhu ala wujudihi wa lam yuhaddid Allah wa rasuluhu li zalika sinna muayyana abin da yasa yace haka yace ai Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam busu kayyade cewa ba ga shekarar da mace za ta fara jinin al'ada ga shekarar da mace za ta kayyade za ta ida su jinin al'ada kawai mu wazo Allah da Allah subhanahu wataala sun bar shi ne a allake akan cewa idan jinin al'ada ya zo a bar sallah idan ya tsaya a ci gaba da yin sallah kenan sai ya bina'i akan cewa wataƙila ta fara a shekara 9 ko shekara 10 kuma wataƙila yau ta wuce shekara 50 ta ci gaba da yin jinin al'ada saboda bai da wani hukunci na musamman ka ce duk wanda bata kai ba shekara 10 zai wace jinin al'ada duk wanda ya faɗa haka kuskure ne kenan zai yi ta fara daga shekara 9 kuma duk wanda ta kai shekara 50 kuma tana zubar da jinin al'ada wannan kuma bai yi wa wani ya buga gaba ya ce a ba jinin al'ada bane saboda babu nassi wanda yake karara la kitabun wala sunna kenan babu aya war ta wuce ta ce shekara kaza zai tsaya shekara kaza zai fara kuma babu hadisi wanda ya wuce ce shekara kaza zai fara shekara kaza zai kara zai kare kenan duk wanda ya faɗi haka wataƙila kuskure ne Allah ya ji kansu da rahama wasu daga cikin malamai amma dai abin da yake karara shine za ka iya farawa akan shekara 9 shekara 10 shekara 10 wata ita kai 15 za ta fara kuma za ta iya kaiwa shekara 50 tana jinin al'ada kuma daga lokacin da aka ce mace yau ta dauki ciki wannan jinin na al'ada yana tsayawa duk da cewa akwai maganganun malumai akan cewa wataƙila ta ƙara wataƙila tana da ciki kuma ta hutar da jinin al'ada wannan shine akan abin da shi malami wannan littafin na hadari ya tai kamar yanda shi malam ya tai kuma da wayansu daga cikin maliki ya haka suka tai duk da cewa shi imam malik da ga wari a fatawar shi ta wari ya kai akan cewa tana iya yi kuma daga baya wayansu malamai sun ce ai yayi taraji'i akan wannan fatawar shi kamar yanda yazo da shi a cikin motsa shi ma yayi bayani akan hakan kuma haka idan muka dauka idan ma daga cikin malamai sun samu sabani akan cewa wayansu shekaru ne na musamman wanda mace take fara jin al'ada yayin da Allahu a'lam maganganun da malamai suka kawo anan shi kawai mace za ta fara jinin al'ada yanayin gidansu ko kuma yanayin abin da take ci ko kuma yanayin jikinta wannan shine za ka ga wata daga yanayin abin da take ci za ka ga tabarkalla masha Allah za ka ga tana da jiki to za ka ga bata kai shekara tara ba shekara takwas shekara tara za ta fara jinin al'ada wata kuma bata da jiki mai girma sai ta kai shekara goma sha ɗaya sha biyu wata ta kai sha biyar kai ta fara jinin al'ada kenan wannan shine abin da malamai suka yi ittifaki akan shi wallahu a'lam kuma haka idan muka dauka hadisin Aisha wa manzo Allah yake ce mata if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la taqufi bil bayt hatta taqufi manzo Allah yake ce mata lokacin da suka je haji Aisha jinin al'ada yazo mata tace ma manzo Allah jinin al'ada yazo mata manzo Allah yake ce mata if'ali ma yaf'alu al-hajj ki duk abin da wanda yaji aikin haji yake yi sai manzo Allah yake ce mata ghayra an la taqufi bil bayt sai dai amma kada ki tawafi saboda tawafi sallah ce sai dai Allahumma Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta yin magana a cikin wannan tawafin da ake yi shine a cikin hadisi yake cewa duk wanda zai yi magana kai yayi magana wadda take ta alfasha yayi magana ta alkhairi in yaje yana yin sallah ma'ana tawafi kenan nan hadisin yana bayani akan cewa duk da manzo Allah ya mata bayani akan cewa tana iya yin komai banda tawafi kenan nan idan muka dauka da a ce manzon Allah ya bayyana cewa karraga lokacin da za ta kare jinin al'ada ai da ya hudu cewa lokaci kaza za ki kare amma manzo Allah sai ya ce mata hatta ta tuhi hal je kin tsarkaka kenan haka shi ma dai ba a ce ba ga lokacin shi shi ma inda za mu zo bayani a gaba in mun shiga cikin littafin kenan idan muka dauka mu shiga cikin littafin malaka ya ce wa faslun fil hayd wan nisa'u mubtada'atun wa mu'taratun wa hamilun wa aktharu al hayd للمبتدعه 15 يوما وللمؤتاره عادتها فان تمادى بها الدم زارت 3 ايام ما لم تجاوز 15 يوما وللحامل بعد 3 اشهر 15 يوما ونحوها وبعد 6 اشهر 20 يوما ونحوها فان تقطع الدم لفقت ايامها ايامه حتى تكمل عادتها nan sai mala yake bayani cewa fasmun fasali wanda zai mana bayani akan alhaid shine jinin al'ada kamar yanda muke bayani a baya mala yace wan nisa' su mata sun kasu kashi uku abinda yake da alaka da jinin al'ada na farko yace almubtada'a abinda yake yace ma mubtada'a shine wanda ta fara jinin al'ada yau wanda yau ne ta fara misali mace ta kai shekara tara bata sanya jinin al'ada ba daga yau sai ta fara lokacin da take da shekara tara shine abin da malaka yake bayani tace mu'tada ita ce afwan tace mubtada'a kenan wanda ta fara sai malaka yake ta biyu wayyan mu'tada wanda ta jima tana yi wanda ta saba kenan wanda misali tana yawa ta fara jinin al'ada tana da shekara 10 ko shekara tara yanzu yau shekara ta 18 ko 19 tana yin al'ada kenan ta saba kenan wannan shine mala yake bayani al-mu'tada sai yace wal hamil da kuma war take mai ciki kenan kamar yanda muke bayani cewa sabanin malamai ne akan cewa shin mai ciki tana al'ada ko bata yi kenan abinda su ƴan malikiya suka kai akan shi musamman ma shine wannan littafin ya kai akan cewa mai ciki tana iya yin jinin al'ada sai mala yace aktharul hayd lil mubtada'a adatuha fa in tamada bi hadam زارت 3 ايام ما لم تجاوز 15 يوما مالك تشوا كذا متي يوانچن جنن العاده للمبتدئه ورتفار جنن العاده يتي عادتها شيني لوقتين دا تفارا لا لا ما اكو كسكري ا wannan mu cewa ye aksaru alhayd limubtadaa 15 yawman ko aka ne ko mali yace mafi yawancin jinin al'ada ga wanda ta fara jinin al'ada malai yace 15 yawman za ta kai kwana 15 tana wannan jin na al'ada. Misali yau muna le yau muna le 13 ko 14 ne, yau muna le 13 ko misali yanzu mace sai ta fara jin al'ada, sai mallam yake cewa lokacin da ta fara yau muna le 13 sai da ta kai kwana 15. Idan muka dauka daga nan zuwa labin turwa kwana nawa, kwana 10 ko naka kara kwana 5 akan shi sai da mun tole ben set haka ne ko to kenan kwana 15. Sai mallam yake cewa ai mubtada 15 yawman batta wuce kwana 15, sai yake cewa asali ma duk wanda take jinin al'ada babu yanda za a yi ta wuce kwana 15. Idan ko ta wuce kwana 15 to wannan ya zama to ba jinin al'ada bane, ya zama to mustahada. Abin da yake cewa mustahada shine jini na rashin lahiya, wanda manzo Allah yake cewa wa zalika irqun, manzo Allah yake wannan wata jijiya ce take zubar da jini ba jinin al'ada bane ba. Sai ma yake wani mu'tada adatuha, amma kaga wanda ita kuma ta saba, kamar yadda muka yi bayani cewa misali ta kai shekara 5 ana yi, yace ita kuma mu'tada ta yi adatuha al'adata ni al'adata. Misali wata za ta iya yin kwana 5 tana jinin al'ada, daga lokacin kuma ya tsaya sai ta yi wanka ta cigaba da sallah sai wani wata, an gane to kenan. Idan ya zama to wannan kirgo ne wanda mata suke yi, wata ita da kanta ta sani cewa daga lesis ta zo ta ko lesent a lokacin da take fara jinin al'ada, kuma idan ta fara misali kwana 5 take ko kuma kwana 10, to wannan shine abin da mallam yake cewa adatuha shine al'adarta. Ta sani idan ta fara jinin al'ada lesis misali tana tsaye da jinin al'ada ta leons kowane wata, sai dai idan ya zama to an samu sabanin wata sai ta tsaya lesis ko kuma lesis, an fahimta? Idan ya zama to wani wata letrant ne, wani wata kuma lebent ne, wani wata kuma da 30 ko misali. Amma dai idan ba ta wuce kwana 15 misali, afwan, idan ba ta wuce kwana 5 sai mallam ya ce adatuha, to wannan kwanan nata da take yi sai cewa ya fa in ta ma da bi haddan, idan tana yin kwana 7 misali, fa in ta ma da bi haddan ta yi kwana 7 a lokacin ya kamata shi ne tsaya ko, sai mallam ya ce fa in ta ma da, hei wannan jini ya yi tsayawa, mallam ya ce da yake tsayawa, sai mallam ya ce zaqat salasata ayyam, mallam ce a lokacin da ta ga jinin wannan yaki tsayawa tana da kwana 7 ko jini yake tsayawa, mallam ce zar salasata ayyam, sai ta kwara kwana 7 akan kwana, afwan, kwana 3 akan haka. Idan ta kwara kwana 3 akan haka kwana nawa kenan, kwana 10 ko, sai mallam ya biyo baya akan cewa malam tujawiz 15 yawman illa al'anam, mallam ce kada wannan kwanukan da ta kwara ya wuce kwana 15, an fahimta? Misali na biyu, tana yin jinin al'ada duk wata kwana 15 take yin jini, yanzu wannan watan da ta zo ta ta yi kwana 15 tana jinin al'ada, a lokacin ya kamata a ce a kwana na 12 jini ya tsaya ko, to wannan jini sai yake tsayawa, sai mallam ya ce zaqat salasata ayyam, a lokacin sai ta kwara kwana nawa, kwana 3, mallam ya ce idan ta kwara kwana 3 malam tujawiz 15 yawman, wannan kwana 3 da ta kwara mallam ya ce kada ya wuce kwana 15, kenan idan ta gama da kwananta 12 da take yi ko sai ta kara kwana 3 ya zama kwana nawa, kwana 15, to idan ta kara kwana 3 a ciki sai ya kai kwana 15, to daga wannan lokacin mallam yace wannan jini ya tsaya bai tsaya ba, mallam yace wajibi ne za ta yi sallah, ta je ta yi tsarki ta zo ta yi sallah, saboda ni ya zama to jini ne wanda yake na rashin lafiya, an fahimta? Kenan wannan shine idan ya zama to kai ya wuce kwana 15 haka ita ma wanda ta fara yau jinin al'ada, wannan jinin naka kada ya wuce kwana 15. Sai mallam yace walil hamil, amma kuma idan kaga ita kuma mai ciki, mallam yace ba'da salasati ashhurin 15 yawman, idan ta dauki ciki yau sai jini ya tsaya mata ko da jini ya tsaya mata, sai mallam yace ba'da salasati ashhurin, sai da tayi wata uku, bayan ta yi wata uku ta dauke da ciki, mallam yace 15 yawman wa nahwaha, a lokacin da sai jini ya zo mata tayi tsawon kwana 15 tana hutar da shi daga farshin ta wannan jinin al'ada ne, haka mallam yace. Sai ce waye wa ba'da sittata ashhuri, idan kuma ta kara wata 6 bayan wata 6 da ciki, mallam yace 20 yawman, a lokacin nan kuma sai jini ya zo mata tsawon kwana 20 wa nawa ko kuma kwatankwacin haka. Ita cewa maganganu ne na malamai akan sabani ne na malamai akan cewa wace mai ciki tana yin jinin al'ada ko ba ta yi, wannan sabani ne na malamai akan haka. nan da malai yace fa inta madan idan ya huce haka malai yace fa hukumuha bada hukumul bayan wannan hukunci malai yace bayan ta huce kwana 15 malai yace tusalli wa tasu kai sallah kuma kai azumi kuma malai yace ana iya saduwa da ita li annaha damul mustahada saboda wannan jinin ya ramanto damul istihada ya ramanto jinin na rashin lafiya amma sai malai yace wa amma aqallul haidi بالنسبه لها ولغيرها فلا حد له عند المالكيه اما وجه المالكيه غير وان حد سي تاي اما المستحاده اما كغوره تكي جيني وان دايكي نا مستحاده والمقتاده فلانها تعملان على عادتها لحديث ام سلمى سي تصيا تاي ايكي اكن حديثي نا ام سلمى رضي الله تبارك وتعالى غري تكي تشوا اي وني لوكاتي ودا تاي جيني العاده تكي تنبيهن منزو الله منزو الله يكي تشي مدا wannan ai idan ya huce kwanuka kaza wannan shine ne rashin lafiya wannan shine yake ce ma shine na istihada sai manzo Allah yake ce mata ta jira iya kwatankwacin lokuta ko kuma kwanuka wanda ta kasance tana yin jinin al'ada kanat tahidahunna wa qadarahunna min al-shahr fantara is-salat thumma lam tatasil sai ta barni ta kiyaye kwanukan ta wanda ta kasance tana yi a baya a lokacin nan fantara is-salat sai ta bar sallah a lokacin da ta kasance tana yi amma bayan haka idan ya huce kwana 15 sai ta zo ta wanka kuma ta ci gaba da yin sallar ta saboda ni wannan jini ya zama to shi ne nani na istihada sai malai yace idan ya ƙara huce haka misali sai yake cewa kada ya huce kwana 15 din wannan kamar yadda malai ya bayani anan amma idan ya zama to malai yace ita kuma mai ciki shine abin da muke bayani anan malai yace ita mai ciki kamar yadda Imam Malik ya fitar da shi a Muwatta hadisin Aisha yadda Allah subhanahu wa ta'ala shi take cewa fil mar'atil hamil tara dam wai mace mai ciki tana iya ganin jini a lokacin sai Aisha take ce mata annaha tadu sala a lokacin da sai ta bar sallah kina a malikiyan mace mai ciki tana iya ganin jini na al'ada an fahimta sai malai yake cewa fa in taqatta ad-dam idan jini ya jini ya jinin wannan ya tsaya malai yake lafaqat ayyamuha hatta tukammil adatuha sai ta tsaya ta cike wannan kwanuka na kiddugo da ta kilga har lokacin da ya cika idan ya cika wannan al'ada ta ta in ya so sai ta yi wanka kuma ta ci gaba da yin sallah kina a takaice jinin al'ada zai huce kwana 15 idan mace ta kasance zai ta fara jinin al'ada ba ta san wasu kwanuka ya kamata ya tsaya ba iya adadin shi kai ya huce kwana 15 kuma haka wanda ta kasance ta saba tana yin kwana 12 misali yanzu kwana 12 sai wannan jinin yake tsayawa sai malai yace sai ta ƙara kwana 3 idan ta ƙara kwana 3 matakar bai huce kwana 15 ba idan ya huce kwana 15 a lokacin nan in ya huce kwana 15 wajibi ne a gare ta ta je ta yi wanka ta yi sallah saboda wannan jinin ya zama to jini ne nani na rashin lafiya wannan shine abin da malamai suka yi ittifaki akan shi kenan sai gaba ta gaba malai yake cewa ma ya harumu alal khaid wala yahillu lil haid salatun wala sawmun wala tawafun wala masul mushaf wala duqulul masjid wa alaiha qada'us sawm duna salatin wa qira'atuha ja'izatun wala yahillu li zawjiha farjuha wala ma baina surratiha wa rukbatiha hatta tattasil sai malai yake cewa abubuwan da ne jinin al'ada bai dace ta yi ba na farko malai yace wala yahillu lil haidi salatun wala tawafun bai dace wa ga wanda take jinin al'ada ta yi sallah wata irin sallah sawa'un sallah ce ta farilla ko kuma sallah ta nafila kawai sallah aka ce bayan sallar nafila bayan sallar farilla idan daga lokacin da aka ce yau jini ya fara hutu ma mu ce na al'ada sai ta bar sallah sai malai yace wala tawafun kuma kada ta yi tawafi kamar yadda muka karanta hadisin Aisha lokacin da tayi jinin al'ada ya zo mata suna hashi tare da manzon Allah manzon Allah ya ce mata tayi komi amma kada tayi tawafi ga baitin Allah sai na gaba malai ya ce wala masu mushafin kuma haka kada ta taka littafi alqur'ani mai girma ko take jinin al'ada sai malai ya ce wala duqulul masjid kuma kada ta shiga masallaci mai jinin al'ada duk ma akwai maganganun malamai akan shi wa alaiha qada'us sawm idan ta bar sallah malai ya ce bayan misali ana cikin azumi ne sai jinin al'ada ya zo mata a lokacin nan ta bar sallah kuma ta bar azumi kada ta yi sallah kada ta yi azumi amma bayan azumi ya huce malai ya ce wa alaiha qada'us sawm a lokacin nan bayan azumi ya huce wajibi ne a gare ta tarama wannan azumin da ta wuce amma sai malai ya ce duna salati banda sallah ita sallah wace mai al'ada ba ta rama sallah amma azumi ne azumi wajibi ta rama shi sai malai ya ce wa qira'atuha ja'izatun tayi karatun alqur'ani wannan yana da kyau ko kuma mustahabbi ne tayi karatun alqur'ani sai malai ya ce wala yahillu li zawjiha farjuha wala ma baina surratiha wa rukwatiha hatta taghtasil amma kuma malai ya ce haramun ne ga mijinta ya saru da ita a lokacin da take jinin al'ada sai ya ce wala ma baina surratiha wa rukbatiha hatta taghtasil tsakankanin abin da yake tsakankanin cinyoyinta da cibiyarta wannan kiyaye kinaya ce ta mi ta alfarji kenan bai dacewa ai jima'i ga mace a lokacin da take jinin al'ada wannan haramun ne haramun ne wazo Allah ya hana Allah subhanahu wataala ya hana wala taqrabuhunna hatta yadhurna fa in ataqaharna fa atuhunna min haythu amarakumullah haka Allah yace duk lokacin da mace take jinin al'ada Allah subhanahu wataala yace fala taqrabuhunna Allah yace kada ku kusance su kada ku kusance su shine kada ku jima'i da su Allah yace har sai sun yi har sai sun tsarkaka saboda ni Allah yace fa innahu aza saboda aza ne cuta ce Allah subhanahu wataala ya hana kenan duk wanda ya kasance ya aikata haka wannan ya aikata zunubi wanda yake zunubi mai girma washibi ne akan shi yaje ya tuba kuma yaje ya istighfari domin Allah ya gafarta mishi sai malai yake cewa kaga ita wannan sallar da azumi da aka ce za a bar su amma kuma sai Allah subhanahu wataala yace dole a rama sallah a rama azumi ba tare da sallah ba hadisin Aisha take cewa inda manzo Allah yake cewa alaysa idza haratul mar'a lam tusalli wa lam tasum shin ba haka bane idan mace tana jinin al'ada batta yin sallah kuma batta yin azumi wa qalat aisha radiyallahu anha sai aisha take cewa kunna nahidu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam take cewa mun kasance muna yin jinin al'ada a lokacin manzon Allah yana raye sai ta ce fa nu'mar bi qada'is sawmi wa la nu'mar bi qada'is salati sai ta ce sai a umarce mu da murama azumin da muka sha lokacin da muke jinin al'ada sai ta ce wa la nu'mar bi qada'is salati amma idan sallah ta bar mu ba umartan mu da murama sallah kenan wannan shine abin da yake akai wannan shine hukuncin shari'a akai mace mai jinin al'ada ta bar sallah ta bar azumi mi za ta rama azumi za ta rama ba ta rama sallah wannan shine wattawaf haka shi ma tawafi haramun ne ta yi shi shi ma haka hadisin Aisha wannan manzo Allah yake ce mata ta je ta yi komi gairar Allah ta tufi bil baiti ta yi komi a lokacin nan amma kar ta yi kar ta yi tawafi saboda ni at-tawafu salatun illa anna Allah subhanahu wataala ahalla fihi al-kalam fi man takallama fala yatakallamu illa bi khairin fa man takallama afwan manzo Allah yake cewa ai at-tawafu salatun shi wayin tawafi sallaci sai yace illa anna Allah subhanahu wataala sai dai Allah subhanahu wataala ahalla fihi kalam Allah ya bada dama a yi magana lokacin da ake yin tawafi sai yace fa man takallama duk wanda zai yi magana lokacin da yake yin tawafi a dakin Ka'aba fala yatakallamu illa bi khairin kada yayi magana sai magana ta alkhairi kenan magana bayani ne akan cewa ni ba a yin tawafi lokacin da yake cikin jinin al'ada sai malai yace wa masul mushaf alquran alkarim da kuma taba alqurani mai girma shi ma wannan bai dacewa da kullu masjid Allah yake cewa innahu alquranul karim fi kitabin makun la yamassuhu illa almutahharu haka Allah subhanahu wataala yake yace bai yayuwa mai najasa ya taba wannan alqurani sai mutum wanda yake mai tsarki kenan wa qala alayhi salatu wassalam wazo Allah yake cewa la tamassul qur'an illa wa anta tahir kada ka dauki alqur'ani sai mutum wanda yake ya kasance yana mai cikin tahara duk da ma hadisin akwai maganganun malumai akan shi haka hadisin da Abu Dawud ya wutar da shi yake cewa bai ya dacewa mutum ko kuma mace mai jinin al'ada ta shiga cikin masallaci ko kuma mai janaba can baya mun yi bayani akan cewa mai janaba yana iya shiga masallacin ko sai dai bai waye zamna ciki ko to haka ita ma mai jinin al'ada tana iya shiga masallaci sai dai batta iya zama na musamman a cikin wannan masallaci sai dai idan ya zama to da larura wani lokaci manzo Allah ya taba aika Aisha ta miko mishi wani abu cikin masallaci a lokacin nan sai Aisha ta ce wa manzo Allah tana cikin al'ada manzo Allah ya ce mata shiga bayya ko ni ai al'adarki ba a hannunki take ba kenan wanda dalili ne akan cewa war take jinin al'ada tana iya shiga masallaci sai dai zama ne ba su an fahimta kenan haka shi ma dai hukunci ɗaya ne kamar yadda muka karanta a can ta a baya sai malai kawo bayani akan cewa war take mai jinin al'ada haramun ne mijinta ya kusance ta ya jima'i da ita Allah yake cewa فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله يكي cewa ku guji mace ko kuma ku nisanci mace lokacin da take jinin al'ada Allah yace fala taqrabuhun wala taqrabuhun kada ku kusance su hatta yatuhurna hal sai sun tsarkaka fa idza tatahharna a lokacin da suka tsarkaka Allah yace fa'atuhunna min haythu amarakumullah sai ku zo musu ku bukace su lokacin ko kuma gurin da Allah subhanahu wataala ya umarce ku inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin kenan haramun ne mutum ya kusanci matarsa kusanta ni jima'i ya kusanci matarsa a lokacin da take jinin al'ada duk wanda ya haka wannan ya aikata ɗaya daga cikin kabira yana wannan haramun ne shine sai maganar da Imam Malik ya kawo a cikin Muwatta yake cewa an yi wata tambaya akan cewa lokacin da mace ta tsarkaka misali ta ida jinin al'ada amma bata tsarkaka ba ta yi wanka ba misali shin yana yiwuwa mijinta ya sadu da ita sai Imam Malik ya ce walla hatta taktasi yace a har sai ta yi wanka kenan wannan shine irin maganar da malamai suke kawo ana sai yace amma qira'atuha kaga yin karatu na mace wanda take jinin al'ada can mun karanta abin da yake da alaka da bijanaba ko muka ce yana iya yin ta'awuzi ko kuma yana iya karatu alqur'ani to haka wanda take jinin al'ada tana iya yin karatun alqur'ani abinda aka hana ta dauki alqur'ani sukutun tarki a hannunta amma karatu wanda yake akan ta yake tana iya yin karatu ta zanna ta har da ce ta zanna ta yi ta muraja'a wannan ba haram bane ba kenan wannan ya dace tana iya yi kenan duka nan maganganu ne na malamai da suke kawowa akan haka duk da ma cewa akwai maganar da malam yayi da ya bayani akan ta ba lokacin da mace take jinin haila shi ma dai haramun ne ai saki malam bai kawo ta ba amma dai malamai suna kawo ta hadisin manzo Allah wanda Abdullahi bin Umar ya saki matarsa a lokacin nan tana al'ada ku tana jinin al'ada manzo Allah yace cewa a ce mushi ya mayar da ita ya sake ta lokacin da take cikin sarki kenan shi ma dai saki haramun ne a saki mace lokacin da take jinin al'ada an fahimta kenan haramun ne amma mace mai ciki ana iya sakin ta tana da ciki ana iya saki lokacin da mace take da ciki amma lokacin da mace take a wannan halal mina wannan duka bai dace ba saboda ni maganar da muka kawo ta Abdullahi dan Umar yarda Allah su tabbata a gare shi a gurguje ya gaba dai ta mara saura sai malai yake cewa wan nifas kal haid fi man'ihi wa aktharuhu 60 yawman fa idhan qata'a ad-damu qablaha walau fi yawmi wuladati iktasarat wa sallat fa idha awada ad-damu fa in kana baynahuma 15 yawman fa aktsar kana thani haidan wa illa dumma ila al-awwal wa kana min tamam an-nifas sai malai yake cewa jinin nifasi abinda yake cewa an-nifas shine jinin biki lokacin da mace ta haihu akwai wani jini da yake fita daga farjinta wanda yake shine al'ada ta mata da ake yi da a ce mace tana wanka ko kwana 40 ko tsawon kwana 40 to wannan shine nifasi shine jini na nifasi malai sai yake cewa wan nifasu kal haid fi man'ihi malai yace jini wanda yake fito ma mace lokacin da ta haihu na haihuwa yace kal haid fi man'ihi abinda aka hana ma mai jinin al'ada ta yi lokacin da take cikin al'ada to haka ita ma je wadda ta aihu yau abinda aka hana mai jinin al'ada ta yi na daga sallah na daga azumi na daga taba alqur'ani na daga zama cikin masallaci to ita ma duka gabaki daya war take jinin biki ita ma dai an hana ta an fahimta kenan shine yace kal haid fi man'ihi sai yace wa aktharu 60 yawman yace yawanci wannan jinin na nifasi kwana 60 al'adance da muka sani kwana ne kwana 40 ko a ce kayan mace ta yadda wanka kwana ne kwana 40 ko sai ma yace fa idan kada addamu idan wannan jinin ya tsaya kabla kayan haka walau fi yawmi wulada ko da a ranar da ta haihu iktasalat wa sallat yace sai ta yi wanka kuma ta yi sallah fa idza awada addamu idan wannan jinin ya kara dawo mata fa in kana bainahuma 15 yawman idan ya zaman to tsakanin lokacin da ya tsaya da kuma lokacin da ya dawo kwana 15 ne fa aksar ko kuma kwatankwacin haka abin da ya wuce haka kana sani haidan wa illa dumma ila al-awwal wa kana tamamun nifas wannan nabi yace wannan jinin haida ne wa illa an koba haka ba da sai a gama shi da nan horan shi zaman to jini jinin biki a takaice abinda ake yi da jinin biki shine jinin nifasi jinin aihuwa lokacin da mace ta aihu akwai wani jini da yake fita wannan shine wanda mata sai a rage zaman to ko lokaci ana yin wanka da ruwan zafi tsawon kwana 40 wannan shine amma nan sai malam ya kawo bayani a malikiya su suna ganin cewa kwana 60 ne an fahimta a malikiya suna ganin cewa kwana 60 ne amma idan muka dauka hadisin ummu salma yarda Allah tabbata gari take cewa a lokacin manzon Allah lokacin da mata suke yi suke zama akan nifasi shine tace 40 yauman tace kwana 40 kuma wannan shine akan mashhur abin da ya shahara abin da malamai suka kai akan cewa jini biki jini na aihuwa ko wuce kwana 40 amma wannan duka ne malikiya sun kai akan cewa gashi amma dai hukuncin shi hukuncin su daya da jinin haila kenan yanda da jinin al'ada ta bar sallah ta bar azumi ta bar wayance abubuwan gabaki ɗaya da muka zana to haka ita ma dai ne wannan jinin ita ma za ta bar sallah duk da cewa wayansu malamai suna kawo sabanin cewa tana iya kaiwa kwana 60 amma abin da ya hirin jayi akai shine bai wuce kwana 40 idan wani shine abin da malamai suka yi jamhur suka kai akan haka ina wannan shine karshen karatun nan kai mutsa da akwai maganganun malamai guda wanda sabani ne na malamai akan cewa war ta fara jinin al'ada misali shin zai yi mace ta fara al'ada yau kuma gobe tsaya sabani ne malamai akai yanzu idan muka dauka masu mazhaba ta hanafiya suka ce aqallal haid salasa ayyam wa aksar suka ce 10 suka ce lokacin da mata fara jinin al'ada idan ta fara yau aqall suka ce karancin shi kwana 3 tana iya yin tsarki a kwana 3 he yace aksar idan ya huce suka ce kwana 10 na farko kenan na biyu ɗan malikiya su kuma suka ce aqall yawm suka ce kwana ɗaya zai yi jinin al'ada ya fito ma mace yau a gobe ma ta samu tsarki amma suka ce amma mafi yawancin shi kamar yadda muka karanta 15 yauman sun ta kan cewa kai ya wuce kwana 15 haka Shafi'iyya su ma sun ta kan cewa aqallu mudda su ma sun ta kan irin na malikiya ne da kwana 15 karshen shi haka mace ta fara jinin al'ada yau ya zama to tayi kwana ɗaya kuma wannan jinin ya tsaya amma dai kai ya wuce kwana 13 kuma wannan su ma shi ne akan abinda ‘yan Hanabila suka fi kiran dai a takaice kawai jinin al’ada jini ne wanda Allah subhanahu wa ta’ala ya shar’anta ma duk wata mace zai rinka fito mata duk wata ya zamanto kwana 1 ne kwana 2 ne kwana 3 malamai suka ce zai yiwa ya wuce kwana 15 kenan idan ya wuce kwana 15 ya zamanto kamar yadda manzo Allah yake cewa wa zalika irkun wannan wata jijiya ce take zubar da jini ba jinin al’ada ba ne ba ta bari ta je ta yi sallah ta yi wanka ta yi sallah Allahu a'lam kenan idan da tambayoyi akan wannan sai dai ko Allah kai mu sati ganin cewa lokacin namu ya kare abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan gabaki daya abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh